أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا عشرين ديجي غطان سفر wata na biyu a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1448 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a cikin wannan makaranta mai albarka madrasatu nuril qur'an li tahfidil wahayi domin ci gaba da karatun tafsirin alqur'ani mai girma muna mun zo karshen suratu safat a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi ne a farkon suratu sad suratu sad ita ce sura ta 20 ita ce sura ta 38 a jerin surorin alqur'ani mai girma suratu sad makkiya ce da ijma'in malamai kenan babu sabani sai sabanin wanda ba a lisahi da shi domin kam Imam Suyuti a cikin Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an ya ambaci wato wata hikaya da take nuna cewa suratu Sad madaniya ce to amma wannan baya cikin abin lura walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadzun min an-nazari dan haka ba kowanne sabani bane ake lissafawa da shi ya hana tabbatuwar ijma'i kenan dan haka shi da kanshi ya ambata cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa suratu sad makkiya ce kenan suratu sad makkiya ce gaba dayanta sannan kamar yanda muka ambata sunanta ne suratu sad sad kenan yanda ake karanta harafin sad wannan shine sunanta wanda ya shahara a cikin littafin tafsiri da kuma littafin ulumul qur'ani da littafin na sunna da na athar da na wato da sauran su ta shahara da wannan suna sannan tana da wani suna na biyu wanda bata shahara sosai ba da shi amma Imam Suyuti ya ambace shi a cikin al-Itqan shine suratu Daud kuma haka ma Ibn al-Jawzi ya ce wa yuqalu laha suratu Daud a farkon tafsirin ta ya ce ana ce mata suratu Daud alaihi salam kenan dan haka ana kiranta suratu Sad sannan kuma ana kiranta da suratu Daud domin saboda ambaton annabi Dauda da aka yi cikin ta shi kuma suratu Sad an kira ta haka ne saboda farkon ta an bude da wannan harafin nasar kamar da wasu surori ana kiran su da abin da suka bude da shi suratu Sad a jerin sabka surorin alqur'ani mai girma ita ce sura ta 38 kamar yadda take haka cikin jerin wato tartibul mushaf domin an sabkar da ita ne bayan sabkar suratul qamar kahin a sabkar da suratu al-a'raf kenan idan muka duba sai muga suratu al-qamar ita ce sura ta 37 ita kuma suratu sad ita ce ta 38 sannan bayan ta sai suratul a'rab ta sauka ita ce ta 39 suratul sad wato tana tattaunawa ne akan abinda sauran surori da suke magana wato wanda aka sabkar da su makka suke tattauna mun sha ambata cewa yawancin surori waɗanda suke makkiya to maudu'in su ba ya fita daga zancen aqida da kuma zancen abinda ya shahi ar-risala ko annubuwa annabta da manzantaka ko abinda wato ya shahi tashi bayan mutuwa da kuma wato tabbatar da mu'jizojin annabawa to mahi yawan surorin makkiya suna tattaunawa ne akan wannan na haka ita ma suratu sad maudu'in ta baya huta daga wannan maudu'in na sauran surori waɗanda aka saukar da su a makka suratu sad an rubuta ta da ayoyi aya 86 wato alisahin makka da lisahin lisahin makka da basra da kuma sham dimashq kinan lisahin Makka da Madana Basra da na Sham suratu Sa'd ayoyin ta 86 ne. Amma wani daga cikin mutanen Basra shi kuma ya lissafa ta a matsayin aya 85. Alisahin Kufa suratu Sa'd ayoyin ta 88 ne. Don haka kenan akwai sabani wajen lissafin ayoyin ta a wajen waɗanda suke ahadul addis, amma abu ta lissafin ayoyin alqur'ani mai girma. Sannan suratu Sa'd an rubuta ta da kalmomi 732, sannan an rubuta ta da kalma 732, suratu Sa'd an rubuta ta da harafi kwara 369, sannan an rubuta ta da harafi 369. Suratu Sa'd dalilin saukar da ita, wasu malamai sun ambata dalilin saukar suratu Sa'd, suka ce daga cikin dalilan sauka cewa Quraishawa sun kawo karar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen dan uwan baban shi Abu Talib. Sai manzo sai Abu Talib ya kirayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mashi, ya ibn akhi ma za turidu min qaumika, ya kai dan uwana wai mi kake so ga mutananka? Sai ya ce uridu minhum kalimatan wahidatan, kalma guda daya ce dal nake so a gare su, wadda wannan kalmai idan sun fade ta tuzillu lahum biha al-arab wa tuaddi biha lahum al-ajamul jizyata, idan sun fadi wannan kalmai larabawa gaba daya za su kaskantar da kansu gare su, sauran jama'a, sauran mutane na duniya wanda ba larabawa ba za su dora ba su jizya dalilin ta. Dan uwan baban shi Abu Talib ya ce kalma kwara ɗaya kuma, ya ce e kwara ɗaya ce tal. Sai ya ce wace kalma ce wannan? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ita ce la ilaha illallah. Sai wani ya fusata cikinsu ya ce ma sami'na bihadha fil millati al-akhirah, mu ba mu taɓa jin wannan ba a tarihi, a ce wai Allah guda ɗaya ne gaba ɗaya mu taru muna bauta Allah guda, in haza illa ikhtilaq, ai wannan kawai kiran ƙarya ne. Wani kuma cikin su yace aj'al al-alihata ilahan wahida inna haza la shay'un ujab, yanzu ya maida alloli gaba ɗaya su koma Allah ɗaya tal, kai wannan abun mamaki ne. Kawai sai suka wace suka tafi, yanzu sai Allah ya saukar da suratu Sa'd tare da maganganun da wasu suka ambata ciki. Don haka kenan suratu Sa'd kamar sauran surori waɗanda suka buɗe da harufa, mun sha ambatawa cewa surorin Alƙur'ani ana buɗe su da salo daban-daban har salo guda 10. To ita wannan sura tana cikin surar da aka buɗe ta da salo na wato hurufin tahajji. Su kuma surorin da aka buɗe da irin wannan salon cikin Alƙur'ani sura 29 ne. Akwai wanda aka buɗe su da harafi guda-guda, kamar irin wannan surai Sa'd, kamar Qaf, kamar Nun. Akwai wanda aka buɗe su da harufa biyu-biyu, kamar Yasin, kamar Taha, kamar Hamim. Akwai wanda aka buɗe su da harufa uku-uku, kamar Alif, Lam, Mim, kamar Alif, Lam, Ra da makamantansu. Akwai wanda aka buɗe su da harufa huɗu-huɗu, kamar Alif, Lam, Mim, Ra, Alif, Lam, Mim, Sad. Akwai wanda aka buɗe su da harufa biyar-biyar, kamar farkon suratul Shura, Hamim, Ayin, Sin, Qaf. Kamar farkon suratul Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ayin, Sad. To babu wanda aka buɗe da harufa shidda-shidda, don haka bakin su biyar-biyar ne. To ita suratu Sa'd tana cikin surori wanda aka buɗe da irin wannan salon na harufa. Akwai surori waɗanda ake buɗewa da salon rantsuwa, wanda mun karanta wasu daga cikinsu kuma mun kawo misalai, kamar suratu Safat ta kaga farkonta mun ga surori guda 17 wanda aka buɗe su da rantsuwa gaba ɗayansu. Akwai surorin da ake buɗewa da salo na bada labari, su kuma wannan sura 21 aka bude ta da irin wannan sala kamar suratul tauba in ka dauka bara'atun minallah kamar suratul qital in ka dauka alladhina kafaru wa saddu an sabilillah kamar suratul mu'minun qad aflaha al mu'minun kamar suratul nur suratun anzalna da ire-iren su akwai surorin da ake bude su da yabon Allah da tsarkake shi kamar surori waɗanda aka bude da alhamdu alhamdu suratul fatiha alhamdu suratul an'am alhamdu suratul kahfi alhamdu haka suratul fatir da suratul saba'i duka da alhamdu alhamdu da kuma wanda aka bude da tabara tabara kamar suratul furqan da suratul mulk da kuma wanda aka bude da tsarkake Allah da tasbihi gare shi kamar suratul aljumu'a yusabbihu suratul taghabun yusabbihu suratul hadid sabbaha suratul hashri sabbaha suratul saffi sabbaha akwai surorin da aka bude su da umarni kamar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kamar sabbih isma rabbikal a'la akwai surorin da aka bude su da sharuda surori masu iza iza guda shidda ko iza waqa'atil waqi'a iza jaa kal munafiquna qalu innaka la rasulullah qalu nashhadu innaka la rasulullah إذا الشمس كورت إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت إذا زلزلت الأرض إذا جاء نصر الله والفتح akwai surori wadanda aka bude su da damugo addu'a baka addu'a kamar suratul mutaffifin wailun kamar suratul humaza wailun kamar suratul masad tabbati yada to dan haka da dai sauran su kenan wannan salon guda goma wanda za ku ji yawanci ina ta maimaita su jin an zo farkon kowace sura saboda mi saboda shi alqur'ani masani bayan dacewa kamar yadda wasu malaman tafsiri sun saba da haka nan sai su ce mun riga mun gabatar da bayani a cikin sura kaza a'a dan da kaga Allah ya maimaita kai ma ka maimaita duk inda aka maimaita to ka maimaita saboda alqur'ani yana buƙatar haka shi sai Allah ya kira shi da kitaban wato ya kira shi da masaniya ko Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya dan haka takaice dai suratul sa'd tana ɗaya daga cikin surorin da aka bude su da huruful tahajji farkon ta mi Allah ta'ala ya ce ba bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق
الله تعالى يتش بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله ما يرحم ما يجن كيساد وتوانا حربيني واند الله كلا يسنكو ميكيني دشي والقرآن ذي الذكر الله ينعرن سواد القرآن ما أبو تشين ذكر بل الذين كفروا bare dai waɗanda suka kafirta fi izzatin suna cikin girman kai wa shiqaqi da kuma sabani Allah ta'ala ya ce sa'd wannan harafin na sa'd ana karanta shi a qira'a mutawatira sa'd da sukun a ƙarshen shi wannan shine qira'a ta al-qira'u saba'a gaba ɗayan su kuma ita ce qira'ar jumhur karanta shi sa'd akwai cikin qira'at ghairu mutawatira kinan qira'at shadha akwai wanda suka karanta shi sadi sadi da kasara ga dalun ba tare da tanwini ba sadi wanda suka karanta shi da wannan karatun na sadi Hassan al-Basri Allah yi mai rahama sai yace abinda ake nihi da wannan qira'a yace daga wato daga sadani sada yusadi musadatan yace sadi ana nihin arid ana nihin arid kenan musadata shine mu'arada ana nihin aridul qur'ana bi amalika ka bujuro da alqur'ani ga aikinka ma'ana imtasil ma fil qur'an ka aikata abinda ke cikin alqur'ani imtasil ma ya'muru bihi alqur'an wajtanib ma yanha anhu alqur'an wattaiz bi mawa'izihi wa'tabir bi amsali ka bi abinda alqur'ani yake umarni da shi ka hanu daga abinda alqur'ani yake hanawa ka lura
da wato musallan da alqur'ani yake bugawa ka wa'aztu da wa'azta wa'azan da suke cikin alqur'ani yace shine ma'anar wannan kenan sadi fa amma abinda yafi zama daidai cewa sadi wato fi'ili ne daga sada yusadi kamar da aka rato daga Hasan al-Basri wannan ba da inganci da abinda yafi inganci shine in an karanta a qira'a mutawatira sadi da kasara to an yi kasaran ne lilitika'is sakinain saboda sukunu bi ya hadu a larabci dama in sukunu bi suka hadu to ya halatta wato nabiyin a maida shi wasali dan haka kenan sai zaman aka ce sadi to sai da sukunu ne da sukunu kenan sai aka maida shi dan haka har yanzu da yana nan matsayin harafin sadi akwai qira'a wanda aka karanta da tanwini sadin cikin qira'atu mutawatira sadin don da suka karanta akan sadin sai suka ce akwai rantsuwa ce amma an shahiwa wal qasam anan kaddara ta ake ana nihin Allah ta'ala na rantsuwa kenan da sadigun to wanda suka yi wannan qira'a sai suka ce rantsuwar da Allah ta'ala ya yi da sad kenan wannan harafin ko kuma ita wannan surai ce Allah ta'ala ya rantsuwa da ita akwai qira'a wanda suka karanta sada da fataha sada to ita ma wannan qira'ai wato shaza ce ba mata cikin qira'atu mutawatira amma malaman tafsiri suka ce qira'a ta sada shi ma'anan shi sada muhammadun quluban nas wastamalahum hatta amanu bihi wa saddaqu kika ce ma'anan shi shine sada muhammadun quluban nas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya farauto zukatan mutane wastamalahum ya karkato waɗannan zukatan nasu zuwa gare shi hatta amanu bihi har sai da suka yi imani da shi suka ce shine ma'anar sada in an karanta da fataha akan wato harafin dal sada akwai kuma wanda suka ce a idan an karanta sada da fataha ga harafin dal to nan wurin ana nihin kenan an yi mai nasaba ne saboda al-ighra'u suka ce ma'anan shi ilzamu sada kulzumci sada to me ma'anan kulzumci sada suka ce ilzamu hazihi sura da wannan sura ita ke da suna sada kenan kulzumci wannan sura kulzumce ta wajen karantawa kulzumce ta wajen bibiyan ma'anoninta kulzumce ta wajen aiki da abin da ta kunsa suka ce shine ma'anar sada wato kuma malaman larabci suka ce sada da fataha ga dalun to wannan mansubun ne bi naz'il khafid an yi mai nasaba domin an zare abin da yake sanya mai khafida dama kuma wannan malaman nahwu sun san wannan ka'ida cewa in an zare abin da ke sanya nasaba to harafi abin da ke sanya khafida to harafi yana daukar nasaba haka suka ce mansubun ne bi naz'il khafid akwai wanda suka ce yanda za a kaddara akwai kaddara wani fi'ili ne in an karanta da fataha fi'ilin shine utul kenan kamar an ce utul sada karanta sada ma'ana karanta suratu sada kenan gabaɗaya ake ne to shine wannan gabaɗaya fasarorin duka basu da inganci da qira'ai da fasarorin duka waɗannan ba masu inganci bane akwai waɗanda suka karanta ta sadu sadu haka sadu ba tare da tanwini ba wanda suka yi wannan qira'ai sadu sai suka ce akwai takadiri kenan akan wannan qira'ai sai zama khabar ne akwai mubtada amma an shahi mubtada kin sai dai a kaddara shi shine hadhihi sadu hadhihi sadu wannan ita ce sadu kenan akan wannan qira'ai ta wato ruha sad amma kamar da muka gabatar cewa qira'a ingantatta kuma mutawatira wadda jumhuru suke akan ta alqurra'u sab'a gabaɗaya akan ta suke shine karantawa da taskin sad to wannan harafin na sad me yake nihi kar a manta mun sha karanta harufa irin wa'annan kuma mun sha yin bayanai akan su wanda in aka tattara bayanan malaman tafsiri da kuma fassarar da suke yi ma waɗannan harufan na farkon surori to zaka samu wato akwai ma'anoni da suke gayi kusan ma'anar da ta tunkari 30 haka wasu su ce kaza ake ni wasu ce kaza ake ni wasu ce kaza har kusan kaulin da ya tunkari 30 haka zaka same su to yanzu kam zamu ambata koda biyar ne daga cikin waɗannan aqwalikin musamman waɗanda suka fi shahara a cikin su akwai malaman tafsiri wanda suka ce da sad da ma duk sauran surorin da suka bude da harfa sura 30 babu daya suka ce gaba dayan su
abin da yake dacewa shine a ce Allah shi kadai ya san abin da yake nihi da waɗannan harufa. Suka ce huwa mimma sta'athara Allah ta'ala bi ilmi, wannan yana cikin abin da Allah shi kadai yake banta da sanin shi. Wanda suka faɗi wannan cikin su akwai Abu Bakar as-Siddiq yadda Allah ya tabbata a gare shi, wanda suka yi wannan fasarin cikin su akwai Umar ibn al-Khattab yadda Allah ya tabbata a gare shi, akwai Uthman ibn Affan yadda Allah ya tabbata a gare shi, akwai Ali ibn Abi Talib yadda Allah ya tabbata a gare shi, ita ce fasara Abdullah ibn Mas'ud yadda Allah ya tabbata a gare shi, ita ce fasara Aisha radiyallahu anha, ita ce fasara Abu Huraira yadda Allah ya tabbata a gare shi. Wannan fasarai a bangaren tabi'ai ko wanda suka biyo bayan sahabbai akwai Amir ibn Sha'bi rahimahullahu ta'ala haka ya fassara, akwai Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala haka ya fassara, akwai Ar-Rabi'u ibn Husayn haka shi ma ya fassara, wato shine fasarar da wasu malaman tafsiri suka zaba suka rinjayar da ita. Sai fasara na biyu, akwai malaman da suka ce waɗannan haruffan da ake buɗe surorin Al-Qur'ani da su suka ce min asma'illahi al-husna, suna daga cikin sunayen Allah kyawawa. Fasara na uku, akwai malaman da suka ce kenan wannan an rawaito shi daga Abdullah ibn Abbas a wata riwaya ta shi ya faɗa haka. Akwai su malamai wanda suka ce a fasara na uku, akwai wanda suka ce waɗannan haruffan suna cikin suka ce mafatihu ne, mafatih na asma'illahi ta'ala, mabuɗayya ne na sunayen Allah. Kenan kowane harafi ɗaya to mabuɗi ne na wani sunan Allah. Kaga daga ciki misali, in ka ce alif lam mim sai suka ce alif ana nihin Allah, kenan mabuɗi ne na sunan Allah Allah. In ka ce lam mabuɗi ne na sunan Allah latif, in ka ce mim mabuɗi ne na sunan Allah majid. To haka suka ce da haka mabuɗayya ne na sunayen Allah madaukaki. Wanda suka yi wannan fasarar sai suka ce dama Larabawa suna amfani da harafi suna nihin dukkanin kalma, sai su wada harafin farko amma suna nihin kalma gaba daya. Sai suka dora ba da musallai da maganganun wasu shu'ara, misali suka ce akwai sha'iri wanda yake cewa kunna la haqifi lana faqala taqaf la tahsabi anna nasina al-ijaf, kunna laha sai muka ce mataqifilana ki tsaya mun, faqalat sai tace qaf, kaga qaf da tace wannan tana ne waqaftu na tsaya, amma sai ta faɗi harafi ɗaya kadai ko da suka ce dan haka shi ma in aka ce in aka faɗi wani harafi guda ɗaya kamar a ce alif to ana ne a ce Allahu ne sai aka tsaya kan shi, lam ana ne a ce latifu ne sai aka tsaya nan, mim ana nihin majidi ne sai aka tsaya a kan shi, kamar yadda wannan tace kunna la haqifilana faqalat qaf la tahsabi anna nasina al-ijaf. Daga ce daga cikin musallan shi a sha'irin Larabawa akwai wanda yace bil khairi khairatun wa in sharran fa wala uridu sharra illa anta, da suka ce abinda yake nihi wannan sha'irin bil khairi khairat wato asaka da alheri da alkhairori da yawa, wa in sharran fasharrun ko to shikannan sai tsaya wa in sharran fa, sai tsaya ga fa'un kadai wa in sharran fa yanan wa in sharran fasharrun, amma sai ya nuni akan fa'un kadai dan ta nuna sauran ragowan kalmai. Yace wala uridu sharra illa anta, yanan illa anta wannan na nihin wala uridu sharra illa anta sha'a, yanan bani nihin sharri sai dai idan kai ka so, amma sai tsaya akan ta, ita wannan ta sai ta yi nuni akan ragowan kalmai. To wanda suka yi wannan fasara suka ce dan haka waɗannan haruffan da suke zuwa nuni ne suke mabuɗayya ne na sunayen Allah masu tsarki. Imam al-Qurtubi Allah yi mai rahama sai yace ai yazo cikin ingantaccen hadisi daga Abu Huraira da Allah tabbata a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi salati subhi yawm al-jum'a bi alif lam mim sajada wa hal ata kenan wannan akan waɗanda suka ce sunayen surorin Al-Qur'ani, wannan shine ma'ana na hudu kenan.
wanda suka ce sunaye ne na surorin Al-Qur'ani. Shi wancan hadisin da nake so anan shine hadisin da Qurtubi ya kawo, wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man aana ala qatl muslimin walau bi shatri kalima. Sai Sufyanu Sauri yace ana hadisin duk wanda ya taimaka wajen kashe wani musulmi koda da rabin kalma. Sai Sufyanu Sauri yace kamar mutun ya taimaka da rabin kalma wajen yace wato kashe shi, sai yace ka sai kyale, sai yace kamar yace ukutul, sai yace uku sai ya shuru, yace to shine ake nihi da rabin kalma. Ana kenan a Larabci ana iya fadin rabin kalma ya zama ba sai an yi da sauran ba mutun ya gane abin da ake nihi. To fasara ta hudu kamar nan da ambata shine wasu sun ce sunaye ne na surorin Al-Qur'ani mai girma. Kenan yanzu Sa'd, suratu Sa'd ko aga an kira ta suratu Hamim, an kira ta haka. To kaga wannan hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallar asuba ta ranar Juma'a yana karanta mi surat, yana karanta Alif Lam Mim Sajada, sai aka ce Alif Lam yake karanta, kenan sunan surar ne gaba ɗaya. Da haka wasu malamai sun ce wannan sunayen surori ne, sun kafa dalilansu da hujjoji da dama. Daga cikin dalilansu akwai wato fadar wani cikin magabata da yake cewa wato yuzakkiruni hamima war rumhu shajiru, yuzakkiruni hamima war rumhu shajiru, fa halla tala hamima qabla taqaddumi. Yana fadin maganar wani sha'iri yace yuzakkiruni hamima, yana tuno mana da hamim war rumhu shajiru, kuma ga wato kibiya tana ta suka, kenan lokacin da kibbai ke suka shi zai soke shi, amma yana tuno mai da hamim. To hamima kinnan sunan sura ne a wajen wannan, kuma yana cikin wato lokacin sahabbai ne, lokacin yakin sahabbai ya faɗi wannan magana. Ala kulli hal, magana ta huda ko wanda suka ce sunayen sunoni. Magana ta biyar, akwai malaman da suka ce wato waɗannan haruffan da ake bude surorin Al-Qur'ani da su sirri ne na Allah Ta'ala a cikin Al-Qur'ani, wani sirri ne na Allah wanda duk wanda ya iya gano wannan sirrin to daga gare su yana iya halhada sunayen Allah masu girma masu tsarki, wanda in an roke su da su yake karba. Sai sa aka rawaito daga Ali ibn Abi Talib yace idan ka hada Hamim ka hada shi da wato ka hada wato Hamim kun da Alif Lam Ra da Hamim da Nun, in ka game su yace sai ka samu sunan Ar-Rahman. Ar-Rahman, Alif Lam Ra da Hamim da Nun, yace in ka hada su sai ka samu sunan Ar-Rahman. Fasara ta shidda, akwai malaman da suka ce waɗannan wato rantsa-rantsa ne Allah Ta'ala yake yi a cikin Al-Qur'ani. Kenan rantsa-rantsa ne gaba ɗayan su, Alif Lam Mim rantsuwa ne, Hamim rantsuwa ne, Tasin Mim rantsuwa ne. Aga duka waɗannan maganganu ne masu rauni. Da haka duk waɗannan maganganun da malaman tafsiri suke ambatawa, kamar da nace akwai maganganun da suka tunkari 30, to zaka same su duk yawanci maganganu ne masu rauni, ko da wasu sun jawo hadisai da ayoyi sun karfafa zantuttukansu. To akwai kuma magana da ta inganci dai duka, wadda ita ce mafi yawan malaman tafsiri da kuma muhakkikai da muddakkikai a cikin malamai suke a kanta, ita ce fassarar cewa waɗannan haruffan Allah Ta'ala yana kawo su ne farkon surori na Al-Qur'ani mai girma domin nuna mu'jiza ta Al-Qur'ani. Kamar ana nihin shi wannan Al-Qur'ani ba wani yare bane na daban, a wannan yaren dai na Larabci wanda cikin su ke da kwa harafin Sad, in kun isa ku kawo irin shi. Shi wannan Al-Qur'ani ba wani yare bane na daban, Larabcin nan dai ne wanda ke da kwai ha'un da mimun ciki, ha-mim. Shi wannan Al-Qur'ani wannan dai yaren ne na Larabci wanda kuka iya, wanda ke da kwai fa'un cikin shi, fa-si-mim. Da haka kenan wannan haruffan ana bude surorin Al-Qur'ani da su domin nuna mu'jiza da kuma tabbatar da cewa lalle Al-Qur'ani gagara ba da littafi, babu wanda yake iya zuwa da kwatankwacin shi, ko da kauyare ne irin na Larabawa, kuma su Larabawa ne kuma suna matukar fatan su ga sun kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma suka kasa zuwa da kwatankwacin shi. Babban dalilin da yake nuna cewa wannan shine yafi inganci, to wanda ya bibiyi Al-Qur'ani ya lura da shi da kyau zai tabbatar da cewa lalle wannan shine abin da yake inganci. Domin duk in an ambaci wannan haruffan mahi yawanci sai ka ji zancen Al-Qur'ani ya biyo baya. Kenan kamar ana bashi kariya ne, kamar ana taimakon littafin Allah ne Al-Qur'ani game da waɗanda suke sukan shi ko suke cewa waka ne ko suke cewa wato ƙarƙare ne da sauransu. Kesa an ka dauka suratul baqara da mi aka bude ta alif lam mim me ya biyo bayan haka zalikal kitabu wannan littahi ne laraba bi wanda babu konkonto a cikin shi. In ka dauka suratul ali imran da mi aka bude ta alif lam mim me ya biyo bayan ta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum nazzala alayka al-kitab shi sabkar ma da littafi. In ka dauka suratul a'raf da mi aka bude ta alif lam mim sad zaka ce mi kitabun unzila ilayka shi al-qur'ani littafi ne na musamman wanda aka sabkar da shi zuwa gare ka fala yakun fi sadrika harajun. Idan ka dauka farkon suratul yunus da mi aka bude ta alif lam ra zaka ce mi tilka ayatul kitabil hakim wadannan ayoyi ne na littafi wanda yake cike da hikima. In ka dauka suratul hud da mi aka bude ta alif lam ra zaka mi yabiyo baya zancan alqur'ani kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir littahi ne wanda aka kyautata bayanin ayoyin shi sannan aka rarrabe su daki daki dalla dalla balla balla tun daga wajen gwani mai hikima mai bada labari. Sannan haka suratu yusuf in ka dauka harkonta da mi Allah ya bude ta alif lam ra zaka ce mi tilka ayatul kitabil mubin haka ne ku arama inna anzalnahu qur'anan arabiyyan. In ka dauka suratul ra'd da mi aka bude ta alif lam mim ra sai aka ce mi kitabun unzila ilayka haka ne ku alif lam mim ra tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktharan nasi la yu'minun. Haka kenan ita ma kai tsaye bayan harafin shi aka kawo zancan alqur'ani. Haka in ka dauki suratu ibrahim Allah ta'ala yace alif lam ra sai yace mi sai yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Idan ka dauki suratul hijr farkon ta an bude ta da alif lam ra sai aka ce mi sai Allah ta'ala ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin wadannan ayoyi na littafin Allah da alqur'ani wanda yake bayani sakka sakka balla balla. Idan kai gaba ka dauki suratul taha Allah ta'ala yace taha sai yace mi ma anzalna alayka alqur'ana litashqa kuma sabakan maka da alqur'ani don ka sha wahala. Haka idan ka dauka wato idan ka dauki suratu wannan suratul shu'ara farkon ta ita ce da tsasin mim ko ita ce ko tsasin shege da tsasin mim ko dukkan su tsasin mim ce ko suratul shu'ara tsasin mim sai aka ce tilka ayatul kitabil mubin la'allaka baqi'un kun suratul naml Allah ta'ala ya ce alif lam ra sai ce tilka ayatul qur'ani atasin suratul naml tasin tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin qasasu kuma kamar shu'ara tasin mim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka. Haka to in ka gangaro ka taho kaddararo ka zo na karshe karshe sai ka dauki wannan sura ita da muke magana akan ta da aka ce sadimi aka ce wal qur'ani da zikir ko zance alqur'ani ne da aka ce hamim cikin hamim hamumin nan guda bakwai gaba daya daga din daga gafir hamim sai aka ce mi tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dhanbi kai tsaye bayan hamim sai aka kawo tanzilul kitab sabkar da littahi. Haka ma suratu al-shura haka ma suratu zukhruf haka ma suratu dukhan haka ma suratu al-jathiya haka ma suratu wato al-ahqaf to sannan ka zo ga suratu qaf sai aka ce mi wal qur'ani kenan wannan ita ce ta inganci ga duk mutumin da ya bibi alqur'ani kamar yana nihin Allah ta'ala ne nihin waɗannan haruffan da yake kawawa dan ya tabbatar da mu'jiza ce ta alqur'ani shi yasa duk in an kawo zancan su sai ka ji wato zancan qur'ani ya biyo baya. Yanzu ka kalli su surorin da aka bude su da waɗannan haruffan amma ba ambaci zancan qur'ani ba sai ka ci gaba da karanta su sai kaga cikin su an kawo wata wato khasisa daga cikin khasa'isin alqur'ani ma'ana wani keɓantaccen abu daga cikin abubuwan da alqur'ani yake keɓanta da shi ko dai bada labarin gaibi ko kuma wato wani abu da yake kama da ire-iren wa'annan kamar in ka dauka suratul ankabut ko suratul ankabut da aka bude ta da alif lam mim amma ba a kawo zancen qur'ani ba kai tsaye ko sai aka ce a hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna don ka ci gaba karatun ta sai ka tarda akwai daga cikin khasa'isul qur'ani ta ambata wasu ababe to haka kamar suratul rum ita kai tsaye ta bada labarin gaibi ne ko wannan kuma yana cikin khasa'is na alqur'ani to kenan wadannan harufan abu sa bibiya alqur'ani mai girma ce sashin titi Allah yi mai rahama a cikin littafin shi na adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani sai shi ta wannan fasare saboda wa'annan dalilan na cewa ayoyin alqur'ani duk wanda ya bi su to zai ga cewa suna tabbatar da cewa ingantacciyar fasara ga wadannan harufan shine ana kawo su ne domin tabbatar da cewa alqur'ani mu'jiza ne littafi ne wanda babu wanda zai iya zuwa da kwatankwacin shi to in muka dawo ga shikan shaharafin nasad anan cikin sad wasu malamai da suka kalli sad ta nan farkon suratul sad sai suka ce ma'ananta wato suka ce mabudayyin sunayen Allah ne kamar sunan Allah as-saburu shine aka bude shi sad da shi kamar sunan Allah wato as-samadu shine aka bude sad da shi wasu malamai kuma suka ce sadikin nan ana nihin sadaqa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi gaskiya wasu kuma suka ce ana nihin sadu sadaqa allah allah yayi gaskiya wasu suka ce asad ana nihin as-sadiqu allah ta'ala mai gaskiya shine allah madaukaki wasu suka ce sadiqin nan ana nihin rantsuwa ne kai allah ta'ala yayi da harafin da sauran abubuwan da suka ambata wadanda wannan bayanin da muka gabatar na cewa mu'jiza ce suke nuna wa shine bayanin da yayi inganci yayi zama tabbatacce Allah ta'ala yace sad sai yace wal qur'an dhikr Allah ta'ala yace yana rantsuwa da alqur'an dhikr wanda yake ma'abocin zikiri wal qur'an Allah yana rantsuwa da alqur'an kamar yanda tun farkon tafsiri da muka fara mun fara fassara ko menene alqur'an dan ka shiga karatun qur'ani ba san me alqur'ani ba ko dan aka ce menene alqur'ani kace alqur'ani maganar Allah ce wanda Allah ta'ala ya saukar da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin kalubalantar larabawa da kuma wato tabbatar da mu'jizan shi alqur'ani yana farawa da suratul fatiha yana karewa da suratul nas to wannan sifofin babu wani littafi duniya da yake da shi dole alqur'ani ne amma kace ma mai alqur'ani sai kace littafin Allah ne to ka rago domin injila ma littafin Allah ce zabura da attaura da suhufi ibrahim da musa dukkan littafin Allah ne ko kenan kace a alqur'ani ai abinda ake nufi da alqur'ani shine littafin Allah to magana ce irin ta ga magarin mutane ba ta ilimi ba amma in magana ilimi ce dole kace alqur'ani littafin Allah ne wanda ya saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ake ibada da karanta shi kenan ake neman lada da karanta shi mai farawa daga suratul fatiha ya kare da suratul nas to insha Allah in kace haka nan yanzu injila ba ta shigowa nan attaura ba ta ciki zabura ba ta ciki duk sauran littafai amma da kace littafin Allah ne hukuma wani sai a ce mai me qur'ani sai ce maganar Allah ce ya maganar Allah tana da iyaka ne kul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al bahr Allah da kanshi yace da tekun duniya zai zama tawada don a rubuta magana Allah da dai ya kare magana Allah ba ta kare ba dan ka magana Allah ba ta da karshe ba ta da iyaka Allah mai magana ne da haka kace wato alqur'ani maganar Allah ne wannan fasare ba ta nuna qur'ani shi kadai ba ta nuna abubuwa da yawa wanda su ma magana Allah ne an kace alqur'ani maganar Allah ne wanda ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tsaya nan to ai yanzu ana da ja da kai kasan ko saboda me ake da ja da kai yanzu in kace alqur'ani maganar Allah ne wanda ya saukarwa annabi Muhammad kaga injila ba ta ciki zabura ba ta ciki sauran littafai ba su ciki amma sai dai ana da ja da kai saboda Allah ta'ala ba alqur'ani kadai ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saukar mai da wani wahayi wanda ba alqur'ani ba inji alqur'ani alqur'ani yace wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi ba ya huri shi kan san zuciya sai abinda aka mai wahayi kenan duk hurice shi wahayi ne ko da haka to kenan kaga in kace maganar Allah ce wanda aka saukar mashi duk ka shigar da dukkanin sunnar annabi kam ciki da kuma alqur'ani ciki da haka sai ka ƙara warewa sai ka ce shine littafin da ake kara ake wato bautar Allah da karanta shi to abinda ake nufi da bautar Allah da karanta shi shine ana yin sallah da karanta shi yanzu ka zo ka karanta hadisi wajen sallah kai kabbara Allahu akbar an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah bayyiwa ko to kaga kenan shine ma'anar da ake nufi almutaabbadu bi tilawati wanda ake bauta ma Allah da karanta shi shi alqur'ani sannan kuma idan kace alqur'ani wato yana farawa da suratul fatiha da akwai abubuwa da yawa wanda suke karawa amma ko iya nan ka tsaya sai kace mai fara da suratul fatiha ya kare da suratul nas to ina ga injila ita ba haka take ba ko ita ma zabura ba haka nan saka duk sauran littafai ba da suratul fatiha ne suke farawa ba su kare da suratul nas kenan kaga yi ko menene alqur'ani Allah ta'ala ya ce wal qur'an kalma alqur'an kada in tsawaita magana akan ta bari in takaita wasu malaman larabci sun yi sabani akan daga ina aka ɗebo kalmar alqur'ani ta wanda suka ce daga masdari ne na qara'a ya qara'u qira'atan yana aka ce qira'atan da qur'anan duk ma'anan su guda dan haka kenan alqur'an kawai an kira shi haka saboda ana karanta shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu ay fattabi' qira'atahu idan muna karanta shi to kabi karatun shi kaga sai Allah ya kira karatun shi da mi qur'ana kamar yanda ake kawo qira'a a masdari to shi ma ana kawo shi a matsayin masdari akwai wanda suka ce alqur'ani wato kalma ce jamida ana babu inda aka ciro ta kawai kalma ce mai zaman kanta to wanda suka ce kuma kalma ce mushtaqqa sune suka yi sabani akan ishtiqaq ko sun ce an ciro ta ne daga alqur'u alqur'u shine at-tuhur tsarki والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء daga tsarki yake ne shi shine quru alquru guda daya alquru kenan to sai suka ce daga nan ne saboda tsarkin shi da aka kira shi da wannan sunan sai suka ce an kira alqurani da wannan sunan daga alqiran ne kalma alqiran kenan kaga akan wannan ra'ayin kenan asalin kalma alqurani ghairu mahmuza batta da hamza alqiran القران شيء ني غواماوا كما ان يذو تشي حديث عبد الله بن عمر يجي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران يا وجي يا غا واسو سنا تشين دبينو سي يجي مسو منزا الله يا هانا غواماوا ياكي ني دا يا هانا غواماوا يا هانا ان كانا تشين ابو واندا اكي داوكا غودا غودا تشين جماعه كاي كدورا داوكا بيبيو نعم ايه اكزامبل اورا كو دبينو كو سوران كاي انا تشي تشين جماعه انا داوكا غودا غودا كاي كاي سكا داوكي غودا بيو كما كانا كو دان واكي to shi da aka karanta masa hadisi suna cin dabino na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-qira manzo Allah ya hana gwamawa lokacin da ake ci to a takeice kenan in aka dauki alqur'ani cewa daga kalmar al-qira ne kenan sai zamu an sanya mai suna alqur'an saboda shi ma ya tattaro harufa masu tarin yawa ya tattaro kalmomi masu tarin yawa ya tattaro jumuloli masu tarin yawa ya tattaro ayoyi masu tarin yawa ya tattaro surori masu tarin yawa sai ya zama alquran kenan daga alqiran wa Allah ta'ala yace yana rantsuwa da shi annan rantsuwa Allah ta'ala yayi da shi kamar yanda ya rantsa da shi a cikin suratu yasin ko yace yasin wal qur'an to nan ma Allah ta'ala yace wato sad wal qur'an sai ce zikr ma'abucin zikiri to kalmar zikiri anan malaman tafsiri sun mata fassarori guda uku akwai wanda suka ce zikr ana nihin zil bayan alqur'ani wanda yake ma'abucin bayani kaka san akwai bayani cikin qur'ani ko ko na goya ya san kura ko bai san jiki ba ya san suna wani bazabar mai ayamai yana yawo kasuwar yamai in yadda alqur'ani yake macewa ga hamadan shi tana yawo in yazo kawai shi shago yake bibara ce yake sai ce wanga akwai bayani cikin shi sai nuna qur'ani wanga akwai bayani cikin shi wato shi bai sani ba amma dai ya tabbatar da akwai bayani ciki to alqur'ani zikr ne ma'ana zil bayani ne ma'abucin bayani ne cikin shi akwai fasara ta biyu wasu malamai suka ce azzikr ana nihin asharaf daraja suka ce wal qur'ani dhikr ana nihin wal qur'ani dhisharaf abinda yake nuna kalma azzikr tana zuwa da ma'ana asharaf fadin Allah ta'ala laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum haqiqa mun sabakar muku da littafi wanda a cikin shi akwai daukakanku fihi dhikrukum ai fihi sharafukum wal qur'ani da zikir fasara ta uku akwai wanda suka fassara da cewa da zikir wato ana nihin zittazkir zil mau'iza wanda yake kenan ma'abucin wa'azi ma'abucin tunatarwa kenan wanda yake dauke da wa'azi da tunatarwa haka ibnu kasir kai tsaye ya fassara a cikin littafin shi yace wal qur'ani da zikir Allah ya rantsuwa da alqur'ani wanda ya tattaro wato ambato da wa'azi wanda ya ambaci wato bayi yace domin yace al-zikri al-mustamilu ala zikri al-ibad wa naf'u al-ibad fil ma'ash wa fil ma'ad yace wanda ya tattaro amfanin nukan bayi ya ambaci bayi ya ambaci abinda zai amfani bayi ya ambaci abinda wato suke bukata a cikin rayuwarsu ta duniya ya ambaci abinda suke bukata a rayuwarsu na lahira yasa a cikin wani hadisi mai rawayi da Tirmidhi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin aka ce ya bada labari yace satakunu fitanu akwai fituntunu da za su kasancewa a nan gaba sai sahabbai suka ce mal makhraju minha ya rasulullah menene mahita game da wannan fituntunu ya ma'aikin Allah sai yake kitabullah fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum domin a cikin shi yake da kai labarin wadanda suka wuce kahinku cikin shi ke da kai labarin wanda za su zo bayan ku cikin shi ke da kai hukuncin abin da yake gudana tsakankaninku yasa alqur'ani ya tattaro komai wannan zikir aka fassara shi da zil bayan kenan ma abucin bayani yayi bayanin komai kadibi ayat da Allah ta'ala yace wato tibyanan likulli shay a cikin suratul nahl go Allah yace mun sabkar da alqur'ani tibyanan likulli shay wanda yake bayanin dukkan komai to in mutun yana son ya gano girman fassara alqur'ani da kuma cewa shi bayanin dukkan komai ne da Allah kalkashin wannan aya kai kokari ka dauki littafin shinkifi ka sha mamaki inda ya fassara tibyanan likulli shay sai ka kai ciwo in ka kafa karatu Zaka gano lalle alqur'ani ya bayyana dukkan komai wanda wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rantsa da Allah shi ko da bai bayin dabban shi ya bace in ya karanta alqur'ani sai ya gane shi saboda karanin sanin qur'ani ko to sune suka san qur'ani da sahabbai su suka yi kowa sanin alqur'ani a duniya bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su suka kwankwado ilimin qur'ani madarashi daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa in ka samu fassarar wani sahabi sai ka samu fassarar wani malami da daban yanzu to fassarar sahabi ta yi inganci ta yi tabbas ta yi zama daidai saboda su ga naune ba jiyau ba abubuwan da suke faruwa na alqur'ani gaban idan su ne lamari zai faru sai a sabkar da wahayi to dan haka in suka ce kaza ake nihi sun shi garanti go akan wani na yanzu wanda zai zo ya ce na yi bahasi na gano tana yi bahasi ne dan haka Allah ta'ala ya ce wal qur'ani zikr Allah yana rantsuwa da alqur'ani wanda yake zikr kenan ma'abucin daraja ko ma'abucin zikiri ma'abucin bayani alqur'ani yana dauke da zikirori masu amfani to wannan rantsuwa ce Allah ya go to ita kuma rantsuwa in an yi ana san a san abinda aka rantsa da shi to da menene Allah ya rantsa ana Allah ya ce sa'ad sai ya ce na rantsa da alqur'ani ma'abucin zikiri akan mire ne Allah ya rantsa to nan ne malaman tafsiri suka wato yi maganganu daban-daban a wajen gayin abinda Allah duka maganganun in ka tattaro nasu sun kasu kashi biyu kashi na farko waɗanda suka ce an gayi abinda aka yi rantsuwa da shi cikin sura kashi na biyu shine wanda suka ce a ba a gaye shi ba sai dai a kaddara shi kawai to mu dauki ra'ayin wanda suka ce an gaye shi wanda suka ce an gaye shi kuma wajen gayin nashi sai suka sha bamban wasu cikin su sai suka ce abinda aka yi rantsuwa da shi yana can sai kayi ta karatu can sai ka tarda inda Allah ta'ala yake cewa inna zalika lahaqqun takhasumu ahlin nar suka ce shine abinda aka yi rantsuwa kenan wal qur'ani zikri inna zalika lahaqqun sai su malaman larabci suka masa martani suka ce ka wannan hadi yayi nisa kwarai suka ce da haka wannan fasara bata da inganci wasu kuma sai suka zaburo suka ce a abinda Allah ya yi rantsuwa da shi abinda Allah ya yi rantsuwa da shi yana nan baya shine sadi da Allah ya ce sai suka ce ma'anan shi kamar ka ce ne haqqun wallahi kenan ka ce gaskiya ne wallahi ko ka ce sabata wallahi da haka kenan sai ya ce sad wal qur'an wanda suka yi wannan fasarai sai suka ce abinda ake nihi Allah ya rantsa da sadibi. Shi kuma sad ba kowa bane ba, ana nihin wato sadaka Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ma yuballighu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya cikin abinda yake isarwa na sad. To akan wannan fasarai kenan, rantsuwai Allah ya rantse ne da gaskiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace wal qur'ani bi dhikr sai da ma al muqsam bihi huwa sidqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aka yi rantsuwa da ita. Wasu malamai suka ce wal qur'ani bi dhikr abinda Allah ta'ala ya rantse da shi wato shine inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Shi ma kaga yana can sai an nosa ko, to shi ma yana da rauni kamar dan uwan shi mai rauni wanda suka kai. Wasu malaman suka ce abinda Allah ta'ala ya rantsuwa da shi nan wurin wato wal qur'ani dhikr shine in kullun illa kazzaba ar-rusula fa haqqa iqam. Suka ce Allah ya yi rantsuwa ne da cewa kowa daga cikin al'ummomin da suka gabata in kullun babu wani daga cikin su illa kazzaba ar-rusul, a ce sai da ya ƙaryatar da manzannin Allah ba fa haqqa iqam, kuma uqubar Allah ta tabbata akan shi. To da wannan ne suka ce Allah ya rantsuwa. Wasu kuma suka ce abinda Allah ya rantsuwa da shi gaya nan ya biyo baya shine kam ahalakna. To kam ahalakna wanda suka ce da shi Allah ya rantsuwa sai suka buƙaci cewa kuma akwai wata lamun da aka goge anan, suka ce ai asalin shi la kam ahalakna ne, amma suka ce a ka'ida ta larabci idan aka yi rantsuwa kuma aka kawo wasu maganganu kamin a gaya abinda aka yi rantsuwa da shi, to ana goge lamun kin rantsuwai. Sai suka ce misalin shi kamar washamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Kaga Allah yana ta rantsuwa ko, ya rantsi da wato rana da hantsinta, da wata idan ya biyo bayanta, da yini idan ya bayyana ta, da sama da wanda ya gina ta. To tunda wato rantsuwai kamai a gaya abinda aka yi rantsuwa an dauki lokaci, to sai Allah ya ce kad aflaha man zakkaha, sai bai ce balla kad, sai ya ce kad kawai kad aflaha. To amma inda tun farko an ce washamsi wa duhaha da sai a ce laqad kai tsaye, amma tunda an ce washamsi wa duhaha sai wasu abubuwa suka yi ta biyo baya, to kina an hudda lamun ya zama ni kad aflaha. Sai ka ce to kwatankwacin shi ne shi ma da Allah ya rantse da wato kam ahlakna min qablihim, da yake an sanya wata magana tsakankani sai Allah ya ce kam ahlakna aka hudda lamun kin gaba daya. To duka waɗannan maganganun suna da rauni. Sai mu shiga ra'ayi na biyu, shine ra'ayin wanda suka ce abinda aka yi rantsuwa da shi an goge shi ba a gaye shi ba. To malaman tafsiri wanda suka faɗi wannan suka ce an goge shi sai suka kaddara shi. Daga ciki akwai az-zamakhshari, Allah yi mai rahama, a cikin littafin shi al-kashaf sai ya ce Allah ya yi rantsuwa ne ya ce wal qur'ani dhikr innahu la mu'jizun. Na rantse da al-qur'ani ma'abucin zikiri, lalle shi al-qur'anin nan mu'jiza ne, gagara ba dauni. Kaga akan wannan fasara kenan sai ya zama an kaddara wannan go. Imam wato az-zamakhshari yana cikin gwannai wanda malaman tafsiri suke jinjina mai a bangaren sanin larabci. To shi sai amma sai dai mu'tazili. Wasu malamai suka ce wal qur'ani dhikr yanda za a kaddara wa shine wal qur'ani dhikr mal amru kama yaz'umuhu al-kuffar. Na rantse da al-qur'ani ma'abucin zikiri, al'amarin nan ba haka nan bane yanda kafirai suke rayawa. Akwai malaman da suka ce duka sura ita ce abinda ma aka yi rantsuwa ne. To yanzu wannan kaddara wai cewa wal qur'ani dhikr mal amru kama yaz'umuhu al-kuffar, ba lamarin nan ba haka nan bane yanda kafirai suke rayawa. Al-Shirqiti ya hihi ta wannan fasarar, yace ita ce fasarar da ayoyin qur'ani suke goyen bayan ta, cewa Allah ya yi rantsuwa ne sai ya boye abinda ya rantsuwa da shi, amma ita surar cikinta ta kumshi wannan abun. Kuma abinda Allah ya rantsuwa da shi yace shine abinda kafirai suke faɗi ba haka nan bane. Sai Shinkiti yace kuma abinda Allah ya kore yace ba haka nan bane abu uku, saboda shine abu uku wanda kafirai suke yawan maimaitawa kuma suke faɗi cikin Al-Qur'ani, to kuma shine nan Allah ya kore yace ba haka nan bane. Sai ya ambata su yace na farko shine ƙaryata annabtar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kafirai suke. Allah yace a ba na rantsa wal qur'ani bi dhikr,
na rantsa da alqur'ani ma'abucin zikiri annabi Muhammad ma'aikin Allah kenan anan sai zamana kamar fadin Allah ta'ala ne wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala to sai Allah yace wal qur'ani da zikir mal amru kama yaz'umun na rantsa da alqur'ani ma'abucin zikiri ba haka nan bane yanda suke cewa kai ba manzo bane kai manzo ne kamar yadda Allah ta'ala yace tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq sai yace wa innaka laminal mursalin kamar yadda Allah ya rantsuwa cikin suratul yasin yace yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ko haka duka Allah ya irin wannan rantsu sai suka ce to irin waccan rantsuwa ta yasin yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin to irin tace nan ma sadu wal qur'anil zikr innaka laminal mursalin abin nabi wanda Allah ta'ala ya rantsuwa akan shi anan wurin wal qur'ani da zikir Allah ta'ala ya yi rantsuwa ne akan wato tabbatar da cewa shi kadai ne abin bauta yace domin kafirai sun ce wato wannan abin mamaki ne aj'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab sai Allah ta'ala ya ce wal qur'ani da zikir inna ilahakum la wahid kenan kamar abinda safatu ta wadi ne ko cha Allah ya ce wasafatu saffa wazajiratu zajra fataliyati zikra inna ilahakum la wahid Allah ya rantsuwa lalle abin bauta ku guda daya ne sai suka ce nan ma haka ake ni isadu wal qur'ani dhikr inna ilahakum la wahid sai sa aka koyi abinda ake ni shi aka yi rantsuwa da shi saboda ya kunshe su gaba daya abin na uku wanda Allah ta'ala ya rantsuwa da shi anan wato shine tabbas sai an tado ku bayan mutuwa saboda kafirai sun ce ba a tashi za'amal ladina kafaru allan yub'as sai Allah ya ce wal qur'ani dhikr innakum satub'athuna Allah ya rance da alqur'ani ma'abucin zikiri lalle ku sai an tado ku kamar yadda Allah ta'ala ya fadi wato yace wayastanbi'unaka ahaqqun hu suna neman bayani daga gare ka wai gaskiya ne tashin nan bayan mutuwa Allah ta'ala ya ce kuli wa rabbi kace masa na rantsa da ubangiji na da gaske ne sai an tado kaga hada hausa magon dan haka Allah ta'ala wato ya fadi yace wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a sai yace qul bala wa rabbi kaga nan ma duka Allah ya rantsuwa da wa'annan ababa so uku Allah ya rantsuwa cikin alqur'ani cewa wallahi sai ya tado halittun shi bayan mutuwansu aga wannan na cikin suratu yunus wa yastanbi'unaka ahaqqun hu quli wa rabbi innahu lahaq nan rantsuwa Allah ya ce wa sai an tado halittu hakan ma da wancan na cikin suratu saba ya ce go wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum aga nan rantsuwa Allah ya na uku Allah ta'ala ya ce za'ama alladhina kafaru allan yub'azu sai ya ce qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir Allah ta'ala yace wal qur'ani dhikr Allah ya rantsa da alqur'ani wanda yake ma'abucin zikiri balil ladina kafaru daga cikin dalilin da ya karfafa wannan fasara cewa abinda aka yi rantsuwa da shi an shahe shi wannan ayat ta gaba domin bal wannan wato ana kawo shi ne lil idrab al idrab kuma ma'anar shi shine a janye maganar da ake ciki a bar wannan hire wani sabon zance ne ake so a shiga kawai kenan kamar Allah zai yi rantsuwa ne kawai sai ya bar abinda zai yi rantsuwa akan shi ya bar shi a shahi wal qur'ani dhikr bal bar ma wannan zancen kawai allazina kafaru kaga waɗanda suka kafirce fi izzatin wa shiqaq suna cikin izzatin me izzatin anan alhamiyatu wat takabbur shine al izzatu anan girman kai da jiji da kai izza to kalmar izza ana an kira ta da girman kai saboda ita kalmar al-izzatu a larabci tana nufin al-qahr wal ghalaba rinjayi da galaba shine al-izza ko kamar yadda Allah ya ce walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minina walakinna almunafiqina la ya'lamun haka Allah ta'ala ya ce man kana yuridu al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'a da sauran ayoyi wanda Allah ta'ala ya ambata haka to ita izza kullum tana nufin rinjaye da galaba to anan sai aka kira girman kai da suna izza saboda shi mai girman kai shi yake da rinjaye akan kashe sa yake mara girman kai sai ke shi yake da rinjaye shi yake sama gare ka dan haka izzatin anan isa ta girman kai wanda kafirai suke ciki Allah ya ce
kafirai suna cikin girman kai wanda yake hana su karban gaskiya go duk da wannan alqur'ani littafin Allah ne wanda akwai amfani gare shi ga duk wanda ya roko da shi to amma kafirai su suna girman kai shi kuma girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi yace abu biyu ne girman kai shine tunkuɗe gaskiya da kuma rina mutane kaga gaskiya gata kai suka ci karba kai wuri kuma kai da kanka ka san gaskiya ce to kana da girman kai sannan ko ka dare rena mutane waɗanda suke faɗin maganganun ma ka ce yuwana ne har zare tsawa ya gaya mana kaza to kaga kenan kana da girman kai to kafirai suna da girman kai shi yasa Allah ta'ala ya ce wannan girman kai shine yake hana su karban gaskiya menene ya sanya kafirai girman kai ba a faɗe shi bana amma a suratul baqara an faɗe shi abin da yake sanya su girman kai shine in an ce musu ku ji tsoron Allah wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al'izzatu bil ithm Allah ta'ala yace idan aka ce mai ka ji tsoron Allah kawai sai ji girman kai ya kama shi ni za a ce mai in ji tsoron Allah wai wannan dan yari na ne yanzu ni zai kalla ya ce in ji tsoron Allah to sai zamana kenan Allah ya faɗi karara cewa kafirai su lokacin da aka ce musu ku ji tsoron Allah lokacin ne girman kai yake kama su balil ladina kafaru fi izzatin sai Allah ta'ala ya ce wa shiqaq shiqaq ana abinda ake yin shi shine al mukhalafatu wal muanada kenan wal mufaraka shine wato saba ma gaskiya da kuma taurin kai akan gaskiya kenan kafirai suna girman kai wajen karban gaskiya kuma suna kokarin tsayawa akan sabanin abinda ake kiran su zuwa gare shi shine fi izzatin wa shiqaq abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ya ba mu lada kurakure Allah ta'ala ya gafarta mu musudan nan musulmi jara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ila fi
tambayar bayan sallama ya ce malam wai kasancewar zamani ya canza dangane da neman aure musamman a wannan zamani har ta kai mutane sun tasirantu da cewa ba a fahimtar juna sai an yi doguwar soyayya saboda mafi yawan yan mata sun canza to wai ko ya halitta mutum ya fara soyayya bayan sun fahimci juna sai ya bayyana ma iyayenta
to ana ji maka tsoron wajen ku fahimci juna wani ya zo ya shige kyali domin a musulunci neman aure shine aje a ga wanda yake da ikon ya bada aure ko ayi magana da shi ya yarda ko bai yarda ba in ya yarda shikenan neman aure ya tabbata sannan kuma neman aure ba aure bane akwai samari waɗanda in sun je neman aure sai aka ce masa eh an yarda to sai ya fara ridar ta bisa moto bisa keke ko bisa mota yana zuwa da ita sai mata t-shirt ta shago ko yayi kaza wannan kaga duka ba daidai bane idan kan nemi auren mace sai aka ce an baka kamar alƙawari ne aka yi na aure ko amma har yanzu muharrama cin gari ba ai yanzu ba muharrama ka bace baka da ikon duk abin da bai halatta ba kai da wata to ita ma baya halatta gare ka kai da ita kenan sannan tambayar shi da yake cewa ayi dogo soyayya dan a fahimci juna abinda nake so in faɗa ma akwai wata ecidi da aka yi ba ma kasashen musulmi ba ina tunanin ban mance ba London ne aka yi ta ecidi ce suka yi maidaniya aka yi bincike sosai da suka yi bincike karshe sai suka fidda sakamakon cewa sun bincika tsakanin auren da aka yi dogo soyayya da wanda ba a yi dogo soyayya ba wani aure ya hikarko sai suka gano auren da ba a yi dogo soyayya ba ya hikarko su suka fidda result bayan sun yi bincike na ilimi to me yasa aka gano cewa shi yawanci auren da ake dogo soyayya cikin shi to ba a fahimtar juna sai dai a ta shirga ma juna ƙarya yanzu wannan tare da wanda zai aura shekara su biyar wai soyayya yake ta yi da ita to shi kuma tsakanin saurayi da budurwa ba a fahimtar juna ko da irin shekarun annabi Nuhu aka ba su saboda kowa kokari yake shirga ma kowa ƙarya in za ka tafi wajenta kayanka na ƙarya maganar da za ka yi bayan da Allah ya halicce ka ba za ka magana sai kana magana irin ta salihai da a yi tsammanin kai ma salihi ko irin ta wayayi da a yi tsammanin kai ma wayayi ne ko irin ta masana da ai tsammanin kai ma masani ne wallahi har magana ka ba za ka yi ba irin yanda Allah ya halice ka yanda kake magana kuma ko shekara dubu za ka in dai hakka je wajen ta to sallan magana ka daban kana cikin tuwa kana zazzabo kalmomin da za ka faɗi masu dadi ce sai ta kuma in wato tana da karamcin ta yadda jibin wannan ka ai duk duniya ba ne da wani wanda ya iya magana irin wannan saurayin nawa kai magana daga bakin shi wasu ma wan ganin cikin libir ne zai garo sai ya harbice shi ma shi ma yazo yana maimaitawa to haka nan ita ma ko tanta baka ga ba yawanci samari in sun zo hira sai ya ce a kira mani wanci kai sai ka ce a kira mani kan dodon sai kai awa kamin ta fito yo lokacin da aka ce ga kanan kana jiran ta lokacin za ta je ta yi tsaye ga madubi tana wasa da labba hammul mushin da za ta mace ta yi ta rena tana dubawa tana komi duk abin da za ta yi tare da kai duka sai ta yi komi tana kwatantawa to yanzu wannan fahimtar juna ne za ku kana yi wa kayan da za ta sanya wa na ƙarya ne tsayiwanta na ƙarya ne maganar ta komi ƙarya wallahi komi shekarun da za ku yi ba ku gane juna amma radda ƙarya take karewa shine radda aka haɗu da an haɗu an yi aure to yanzu ha kowa zai fito fif yanda Allah ya halice shi idan da ma baka iya magana ba daga zuni wai za ta shi ka daga zuni kana ke kan dodo ban rusa hawani yanzu wannan gyaggyara magana da tsayawa sai ka inganta magana babu shi to kaga kenan don haka cewa ayi dogo soyayya gaskiya bata lokaci kuma da wannan nace a musulunci in kai neman aure na shari'a lokacin nan ne bai halatta ba wani ya zo ya shigo amma in soyayya ka tsaya yi da hira sai wani ji labarin kana tare da wancan shekara ko bakwai amma yanzu iyayenta ba su ma san da kai ba to a shari'ar Allah ya halatta ya je shi wajen uwaya kuma baka cewa yayi neman aure cikin neman aure a shi yayi neman aure kai kuma shiriri ta ce kake na
tambaya ta biyu ta ƙarshe ya ce malam bayan sallama da gaisuwa ya ce malam tambaya ta biyu ke garin ita ce ya ce ni mutum ne wanda yake da burin tunan burin ya hita zuwa ƙasashen larabawa ya ce ina so in yi karatun addini ya ce wani hanyoyi ne za ni bi don wannan burin nawa ya cika
to wannan mutum ne wanda yake son hita kasashen Laraba Allah taimake ka kauta sannan yana son yayi karatu Allah baka karatu mai albarka wani hanyoyi ne za ya bi ya fita shine akwai wato akwai hanyoyi da yawa wanda ake bi hanya na farko wanda shine yafi shahara kuma yafi sauki shine zamanto kana da bak da ka'ida in zaka huta kasar Laraba karatu to jami'a ce zaka tafi ko ita kuma jami'a ta duniya ko kuma wace jami'a ce to wanda kaga yana yin ta to yana da baka kenan ko ta gaskiya ko ta ƙarya amma dai jami'a ba a yin ta babu baka ko duk wanda kaga yana karatu jami'a to sai da yace yana da baka ya nuna ma jami'a sannan suka dauke shi to kaga kenan abu na farko ya zama insha Allah kana da baka in kaga hannu kuma ko ba ta larabci bace ko ta turanci ce ko ta ingilishi ko ta bangaren kai faransa kadai kai duka suna dauka yanzu kaga da akwai konkur da ake akwai jami'ar da muka yi karatu a Sudan jami'ar Afrikiyyar Alamiya da duk shekara suke turo wato suke turawa ga gwamnatin Niger ta gabatar da konkur a daukan masa dalibai wanda suka ci a kai su a yi karatu to amma ta wannan hanyar ce muka zo muka yi Allah ta'ala ya taimake mu muka samu muka je muka yi karatu kuma cikin wanda muka je ina ga mu 13 ne muka je akwai wanda su karatun likitanci suka yi saboda kwata-kwata bai yi larabci ba wasu ma ɗan jami'a Abdul Mumin ne da suka je wannan konkursin kuma suka bari suka je suka yi kuma suka ci suna nan sun dawo akwai wanda ya karatun likitanci akwai wanda ya karatun wato injiniyanci akwai wanda ya karatun to bangare-bangare ne dama kenan har kasashen Larabawa ma kuma kowace diploma gare ka sai dai in karatunka da faransai kai misali nan baka yi larabci ba ko kadan to in ka je can su suna da wani tsari wanda suke koya ma larabci cikin shekara guda kamin ka fara karatu jami'an sai ka fara yin danciki ta koyon larabci shekara ɗaya ne kuma ko kunku ne kai sai ka yi larabci cikin shekara yasa nake sa a samu irin wannan tsarin nan wurin a yi wata makaranta cikin maradi wadda za a dora karantar da mutane larabci a shekara ɗaya yanzu da yawa daga cikin waɗanda suke da hali 'yan Najeriya
kana ganin mutum sai ya je da wata hayar gida su dan ya dauki jirgi ya tafi da kanshi ya ce kawai so ne yake ya koyi larabci cikin shekara guda kuma wallahi koyi ki amma sai dai za a kashe dukiya saboda kai kada kake daukar nauyin ka komai dawai ne ya kai to akwai wanda muka gani muna ta wurin haka suke zuwa kawai mutum ya bar iyalan shi ya bar komai ya ce shi wannan jami'ai abinda kawai yake so karatun larabcin nan na shekara domin akwai wanda zaka zuba kuɗi amma akwai kuma wanda dauko ka ne aka yi kyauta amma ko to duka suna idan haka kenan mahiyawanci to kaga banda Sudan Misra ma suna da wannan tsarin sani na haka ma Libya suna da wannan tsarin da sauran dai kasashe na Larabawa su kuma Saudiya kaga ta internet ne ake dora dosi sai su Saudiya kawai zaka je ka nemi wanda suka iya tura dosi ne sai ka hada abubuwan da ake bukata sai su tura ma ta hanyar da ake tura aka tura sai ai shiru a jira sai bayan wani dan lokaci sai su huddo rezulta kuma in suka huddo in dai akwai sunan ka ko ina kake sai labari ya zo ma insha Allah cewa sun dauke ka in suka dauke kuma su za su turo maka wato biye na jirgi su turo maka komi kai bi zaka tafi dan haka dai a takaice wannan dai kenan daga cikin hanyoyi haka muna fatan Allah ta'ala ya sauƙaƙe maka hanyar tahiya kuma in kana son ka samu cikakken labari na hita karatu kasashen Laraba gaskiya anan marada ba cika samun shi ba sai ya mai dan haka sa wani wanda ka sani a yamai ya dora bincika ma ya dora zuwa anabi lokaci zuwa lokaci yana bincikawa kenan da ina ke da kai su suna bayyana maka ko kuma ka dora bibiyar anabi a shahin suna kenan cikin internet suna watsawa duk inda ke da kai labarin wato tunda kowane lokaci musamman ma cikin irin wannan lokutan na vacancy cikin su ne aka hiyawaita samu kuma karatu hatta ne da ana huddu akwai karatun likitanci zuwa China akwai karatun likitanci zuwa kasashen Turawa da kasashen Gwarawa sai dai yawanci idan kamar irin su China ne suka bada bursa a dauki dalibai to za ga an yi bursa da talakawa yanzu su manya-manyan su suke kokarin su tura diyan su yawanci amma yana tabbatar maka kowace shekara ma waɗannan kasashen suna turuwa saboda duk kasar da take da alaka mai kyau da ita da wata kasa to tana ba ta dama ta ce tana buƙatar dalibi 10 ko dalibi 20 kawai wannan ta bada ne saboda inganta alaka ta kasa da kasa dake su akai su karatu to amma labarin duka yana ga hannuwa yawanci yana ga hannun Anabi ita kuma Anabi kin nan sai ka bincika sosai akwai bayanai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انك انت الغفور الرحيم اكوي ai daga cikin bayan Allah wannan wurin da muke karatu ya shahe shi da sabunti kamar yadda kowa yake gani gon to muna addu'a Allah ta'ala ya shahe zulubban shi gaba daya amma Allah ta'ala ya kara yawa ta mai a cikin dukiyoyin shi Allah ta'ala ya kara albarka a cikin rayuwar shi da rayuwar mu gaba daya muna roƙon Allah ya kama mu dukkanin waɗanda suke kama mu ayyuka na alkhairi Allah ta'ala ya karba muna ya yaye mu kurakuran mu Allah ya gafarta mu matan mu akwai wato malam mubarak sani wannan mahaifin shi ya rasu shi akai janazan shi muna addu'a Allah ta'ala ya mai gafara ya ci kanshi kyautata makomin shi Allah ta'ala ya sanya masa zuri'an shi albarka sanya albarka a cikin abin da ya bari haka ma sauran mamata baki daya na musulmi Allah ta'ala ya kai rahama a kabarin su Allah ya yi musu Allah ta'ala ya karbi makomin su ya masa kyautawan makoma wala hawla wala quwwata illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.